Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an gani lafiya. Hadiza Shari ce tare da Maryam Dauda. Muka sake dawo a cikin wannan shiri na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi. Wato 8:30 ce na agogon Ghana. Cikin shirin namu na yanzu, za a ji cewa yayin da aka shiga sabon shekara ta 2021, masana da kuma shugabannin addini na kira ga al'umma da ma gwamnatoci da ayi karatun ta natsu domin kaucewa abubuwa da suka faru a shekarar 2020. Sannan kuma kamanta gaskiya da yin kafa-kafa da dukiyar jama'a ya koma jawo wa Najeriya samun tallafin kuɗaɗe daga Bankin Duniya domin gudanar da ayyukan raya ƙasa. Bayan nan kuma Ibrahim Almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyin ku. Muna kuma dauke da labaran wasanni. To amma duk kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki a jamhuriyar Niger, Muhammad Bazoum, zai kara da tsohon shugaban Niger Muhammad Usman a zagayen zaben shugaban kasa na biyu da za a yi a watan Fabrairu. Bisa ga sakamakon zaben zagayen farko da hukumar Sini ta sanar a yau Asabar. Bazoum shine kan gaba a sakamakon zaben da aka yi zagayen farko da kuri'u kashi 39.33 cikin 100, abin da ke nuni da cewa ya gaza samun kuri'u kashi 50 cikin 100 da ake bukata don cin zaɓe. Shi kuma Usman ya samu kuri'u kashi 17 cikin 100 a cewar hukumar zaben ta Sini. Ana sa ran sake yin zaben ranar 21 ga watan Fabrairu bayan da kotun kundin tsarin mulkin kasar ta tabbatar da sakamakon zaben zagaye na farko, kuma za ta saurari duk kurafe-kurafen da aka gabatar mata akan zaben. Shugaban Niger Muhammadu Isuhu zai sauka daga kan mulki bayan da yayi wa'adi biyu, kuma shine ake sa ran a karon farko a Niger zai jagorancin mika mulki ga wata gwamnati, wato tsakanin zababbun shugabannin kasa biyu a Niger. A yau Asabar, cibiyar da ke bin diddigin annobar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins da ke Amurka ta bada rahoton mutane sama da miliyan 84 suka kamu da cutar COVID-19 a fadin duniya. Har yanzu Amurka ce ke kan gaba a yawan masu cutar fiye da wata ƙasa, da mutum sama da miliyan 20 da suka kamu da cutar, kusan kashi 1 cikin 4 na waɗanda suka kamu da cutar a fadin duniya. India kuma ita ce ta biyu da adadi fiye da miliyan 10, daga nan sai kasar Brazil mai miliyan 7.7. Jami'an lafiya na Birtaniya na sake bude asibitocin jinyar gaggawa da aka gina a farkon lokacin da annobar ta fara, yayin da kasar ke kokarin shawo kan yaduwar sabon nau'in cutar ta coronavirus. Wata mai magana da yawun hukumar lafiya ta Birtaniya ta ce jami'an lafiya na shirin sake bude asibitocin Nightingale da ke birnin London idan bukatar hakan ta taso, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Dama sojoji ne suka bude asibitocin a wasu wurare a birnin, kuma a shirye jami'ai suke su bude su bayan da ba a yi amfani da su ba sosai a karon farko na annobar. Kasar Kazakhstan ta soke hukuncin kisa da ake yankewa a kasar, abinda ya sa yanzu aka dauki matakin dindindin na kawo ƙarshen hukuncin wanda aka dakatar kusan shekaru 20 da suka gabata a kasar mai mulkin kama karya da ke tsakiyar nahiyar Asiya, a cewar wata sanarwa da aka sanya a shafin yanar gizon shugaban kasar a yau Asabar. Sanarwar ta ce Kasim Jomart Tokoyev ya sanya hannu akan wata takardar doka ta soke hukuncin kisa. A shekarar 2003 ne aka dakatar da hukuncin kisa a Kazakhstan, amma kotuna sun ci gaba da yanke hukunci akan wasu laifuffuka, ciki har da laifukan da ake yi wa kallon na ayyukan ta'addanci. Ruslan Klakbayev, wani dan bindiga wanda ya kashe 'yan sanda 8 da farar hula 2 a lokacin wani farmaki a birnin Almaty mafi girma a Kazakhstan a shekarar 2016, na daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin kisa.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shiga sabon shekara ta 2021, masana da kuma shugabannin addini na kira ga al'umma da ma gwamnatoci da ayi karatun ta natsu domin kaucewa abubuwa da suka faru a shekarar 2020. ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da shi.
Yayin da yanzu ake ci gaba da shagulgulan shiga sabon shekara, masala da kuma shugabannin addini na kokira ne ga al'umma da ma gwamnati da a zauna aikatan tana su domin magance matsalolin da suka auku a shekarar ba ta 2020 shekarar 2020 shekara ce ma da ba za a mance da ita ba sakamakon abubuwan bakin ciki da suka auku a cikin ta kama daga cutar corona har-hare ɗin miniga da kuma garkwara jama'a wanda yanzu ma yake hana al'umma bacci rabaran Philip Mekadopa wani limamin addinin Kirista ne na cocin Eko a jihar Taraba ya bayyana fatan da suke da shi a wannan sabon shekara
da farko dai sunana Reverend Philip Mekadopa state chairman taken Eko sa'anan leader na Southern Conference of United Methodist Church ina wa Allah godiya domin mun iske kanmu a shekara ta 2021 ta wurin alherin Ubangiji. Lalle kasanmu Najeriya tana dauke da matsaloli da dama dangane da ababen da sun shafi yanayin tsaro, rigingimu na Boko Haram, kidnapping da dai sauransu. Babban kira da nuna wa dukkan al'umman Najeriya na farko shine mu koma ga Ubangiji. Idan mun koma ga Ubangiji cikin addu'a da azumi na bada gaskiya shine mai wannan kasa zai ba mu mafita a cikin yanayi da muka iske kanmu a ciki a kasar Najeriya.
To wai kuma limamin addini zai ce ga shugabannin da ke jin ragaman mulkin kasar?
Sa'annan shugabanninmu kuma wanda Ubangiji Allah ya albarkace mu da su a kasar Najeriya ina kira gare su duka da su ji tsoron Ubangiji. Sai aiki cikin adalci da gaskiya su kamanta gaskiya cikin ayyukansu su tabbatar da cewa alƙawuran da suka dauka na kare dukiya da rayukan jama'a wannan kasa su tabbata sun yi shi su ma shugabannin ya kamata su koma ga Ubangiji wanda shine ya dora su akan karagar mulki domin ta wurin haka ne za su yi nasara a cikin aikin gudanar da mulkin kasar Najeriya.
Shi ma wannan shugaban kungiyar kafin ta juna tsakanin al'umma ta At-Takrib wanda shi bai take Bauchi Yakubu ya ku gargaɗi ne da cewa
sunana Tahir Umar Suleiman shugaba na cibiyar kusanto da juna da haɗin kan al'umma At-Takrib Unity Foundation kenan. Abinda yafi zamowa wajibi akan shugabanni su fi kula da shi sama da komai shine harkar tsaro. Ya zama wajibi akan su duba su ga wasu matsaloli ne suka fiskanta, wasu gazawa ne ainihin ya dame su a shekarar da ta wuce, kuma su gano hanyar da za su yi su magance wannan gazawa din ko takaitawa din wurin ainihin ba da tsaro ma dan kasa. Ya zama wajibi mutanen kasa su zauna lafiya, ya zama wajibi mutanen kasa su zauna cikin aminci. To don haka in akwai abubuwan da suka gaza kuma akwai din, to ya zama wajibi a kansu su duba su ga cewa ta yaya za su yi su magance wannan, ba kawai su duba ba su aikata haka din. Wannan shine yake nuna cewa su shugabanni ne masu kishin ainihin talaka. Dangane da shi kuma talaka, shi ma abin da ya zama wajibi a kansa shine ya bada haɗin kai wurin samun wannan tsaro din. Sannan duk hanyar da zai iya taimaka ma gwamnati wurin ta karfafi wannan tsaro din ya zama wajibi a kansa yayi. Sannan mu yi ta ainihin abubuwan da suka dace, kamar yadda ya zama akwai nauyi da ya dora kan gwamnati, wanda kuma nauyin da ya dora kan gwamnati ya fi sauran nauyoyika din yawa da girma da faɗi. To su ma talakawa akwai abin da ya dora a kansu, shine kamar yadda na faɗa su yi kokari su bada haɗin kai yadda ya dace akan wannan al'amari.
Najeriya dai kasa ce da ke da arziki da ma'adinai, amfanin gona da kuma yawan jama'a. To sai dai kuma yanzu matsalar tsaro da ma shakulatin bangaro da ake zargin shugabannin kasar na yi da cewa suke mai da hannu agogo baya. Ko da yake ma a jawabinsa na sabon shekara shugaba Buhari ya kusabi layar kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz, kamanta gaskiya da yin kafa-kafa da dukiyar jama'a ya so mu jawo Najeriya samun tallafin kuɗaɗe daga Bankin Duniya domin gudanar da ayyukan raya ƙasa. Jihar Sokoto ce ta ɗaya inda ta samu tallafin kuɗi sama da naira biliyan 8,000. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoto.
Bisa ga gurin bunƙasa ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya, yasa Bankin Duniya ya shata musu tsarin gudanar da harkokin kuɗaɗe domin tabbatar da cewa gwamnatoci ba su yi almubazzaranci ba da dukiyar al'umma. Bisa hakan ne gwamnatin jihar Sokoto ta kafa wani kwamiti wanda ta dorawa alhakin kula da tsantsar gaskiya wajen kulawa da kashe kudaden gwamnati. Kuma hakan ya sa jihar ta zo ta daya a ma'aunin da bankin duniya ya amfani da shi wajen binciken ko gwamnatoci na bin wannan tsarin. Isa Bajanagala Danci shine kwamishinan yaɗa labarai a jihar Sokoto ya ce wannan ba karamin nasara bace ga jihar.
Dama bankin duniya ya alƙawarin ba da kuɗi ga jihar ta yi hukumuci kiyaye dokokin tafiyar da kuɗaɗen al'umma wanda yake bisa ga wannan aka samu kyautar kuɗi daga bankin duniya zuwa sosai jihar Sokoto na naira miliyan 8 da miliyan 512. Wannan ba karamin sana ba ce kuma ba karamin ci ne ba ne. Abinda naira miliyan 8 za su yi na ci gaba a jihar nan ba karami ba ne. Abinda yake an same shi ba ta hanyar haraji ba ko ta hanyar wani allocation na gwamnatin tarayya ko wani abu.
Wani abu da ke wawushe dukiyar gwamnatoci a Najeriya shine yadda ma'aikatan bogi suka cika jadawalin biyan albashin ma'aikata. A nan ma kwamitin ya yi aiki da nan zaɓin wuraren da kuɗaɗen gwamnati ke tsayayi wa da sunan ma'aikatan da ba na gaskiya ba.
Ma'aikatar kuɗi ta samu ta zaɓulo kusan kuɗi naira miliyan 500 da ake wawurewa kayan ta yi wannan tantancewa ta ma'aikata wanda yake wannan ƙari ne gwamnatin jihar ta samu domin ayyuka na musamman.
Dangane da abin da ya shafi cutar coronavirus kuwa wadda adadin sabbin masu kamuwa da ita ƙaruwa yake yi akai-akai, gwamnatin jihar ta ƙudurci tashi tsaye wajen faɗakar da jama'a akan bin ƙa'idojin kaucewa kamuwa da cutar. Kudannan na daga cikin bayanan da aka gabatar a wurin taron majalisar zattarwa na ƙarshen shekara ta 2020 inda kwamishinoni suka yi bayani yadda shekara ta kaya a ma'aikatunsu. To ko menene tasirin yin irin wannan bita ga tafiyar da ayyukan gwamnati? Dr. Rufai Shehu na Jami'ar Usman Danfodo da ke nan Sokoto masani ne akan tattalin arzikin ƙasa.
Hakika wannan abu mai muhimmanci ne wanda gwamnati ta yi saboda su wa'annan sektocin ko wa'annan ma'aikatan nan da gwamnati ke reviewing ai ta hannunsu ne aka shirya kowane harakar tattalin arziki na ƙasa. Kowace sekta da kake gani tana da nata muhimmanci, tana da nata tasiri da kuma nata contribution da take bayarwa wajen cimma burin gwamnati na samun mutane a kyakkyawan rayuwa wanda muke kira standard of living, wanda kuma daman ta hanyoyinsu ne ake rarraba arzikin da ke shigowa ta jiha.
Masana sun bayar da shawarar cewa a bita irin wannan duk bangaren da aka lura yana bukatar kulawa to ya dace a bashi kulawar da yake bukata, su kuma jama'a su bada goyon baya da nan a gudu tare a tsira tare. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar matar VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma lokaci ne na shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da shiga sabuwar shekara kuma barkamu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske game da mai martaba sabon sarkin Zazzau, wato sarki na 19, ambasada Ahmad Nuhu Gwamani. To idan dangun masu sauraron mu da suka yi tambayoyin na tare da mu, an dace wakilin a Kaduna Isa Lawan Ikara ya samu tuntubar masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House Kaduna da ke karkashin Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, Dr. Salisu Bala, wanda ya fara da cewa
to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shi mai martaba Alhaji Ahmed Nuhu Bamalli, sabon sarkin Zazzau, Allah ya kara masa yarda, Allah ya kara masa basira ya ja kwanansa. Mutum ne wanda aka haife shi a Kwarbai cikin birnin Zaria ranar 8 ga watan Yuni na shekara ta 1966. Idan ka duba za ka ga bayan haihuwar shi da lokacin da aka yi wannan juyin mulki wanda ya tabbatar da gawan a matsayin shugaban kasa, an samu kwanaki 50 daidai.
Wato kwanaki 50 da a duniya aka yi wannan?
Aka yi wannan juyin mulki kafin nan daga baya kasar ta shiga wato yakin basasa. Wato shi babban ɗa ne ga wato Alhaji Nuhu Bamalli wanda tsohon ambassador tsohon ministan harkokin kasashen waje ne a shekarun baya shi kanshi mahaifin nasa an haife shi a shekara ta 1917 kuma ya rasu a ranar 25 ga watan 2 na shekara ta 2001 kaga zuwa yanzu mahaifin nasa yana da shekara 19 kenan da rasuwa Allah ya ji kansu gaba daya shi ambassador wato mai martaba sarkin zazo na yanzu mutum ne wanda ya fara karatun shi karatu irin na makaranta allo kuma ya sauke yayin karatun littafai daidai gurgudu kafin ya zo ya shiga kasan kasar zazo malamai an ce sun zo daga sassa daban-daban na duniya daga Mali daga sassa daban-daban dai na yammacin Afirka har ake ce masa zariyar birnin ilimi to yayin karatun allo sanne karatun littafai a hannun malamai da dama kafin nan daga baya ya shiga karatun zamani wato karatun boko a wancan lokaci karatun shi yayi nisa har ya kai ga ya zama babban lauya wanda yayi karatun shi ne a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria ya kare a shekara ta 1989 bai tsaya nan ba bayan ya gama digirin shi na lauya kuma an tabbatar mishi da zama cikakken lauya a shekara ta 1989 sai ya wuce ya je ya karo karatu yayi degree na biyu wato masters a international affairs and diplomacy shi ma din a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria wato yayi wannan karatu a shekara ta 2002 daga shekara 18 kenan da suka wuce bayan nan da ya zama to kwararre akan fannin harkokin kasashen waje da kuma abin da ya shafi mu'amala ta zamantakewa ta jama'a daban-daban a cikin kasa sai wuce ya je karatun shi na management wato postgraduate diploma a management a wani wata jami'a dake Enugu wato Enugu State University of Science and Technology wannan yayi ne a shekara ta 1998 kaga shekara 12 da suka wuce kenan bayan nan bai zauna nan ba bayan ya gama samun karatuttukan shi da yake bukata a fannin da yake so ya kware a kai na bangaren ayyuka na yau da kullum da kuma aikin zamani da kuma hudda ta kasa da kasa sai ya ci gaba da fadada karatun shi a kasashen getare wato kasashen waje kenan ya zama kwararre wato fellow a bangaren abin da ya shafi conflict resolution wato a wata jami'a da ake kira York University a shekara ta 2009 wannan York University a Ingila take so menene da menene ke jawo rikici tsakanin mutane mabambanta ko kabilu mabambanta kuma biya addini daban-daban ya kuma za a yi sulhunta al'umma to a wannan fanni ya je postgraduate diploma a conflict resolution a wannan makaranta ta York University sananniya ce a duniya kuma tana daya daga cikin jami'o'i biyar na farko a duniya
wato ilimin sulhu tsakanin mal'umma
sannan bayan nan ya wuce ya je Oxford University wanda ita ma ita tana daga cikin wadanda aka fi ji da su a duniya gaba ɗaya musamman a Ingila da sauran abubuwa makamantan wadanda duk wani wanda kaga ya kware a fannin shi a duniya zaka ji yana tunkaho da ko dai yayi Harvard ko kuma yayi Oxford to shi ya tafi Oxford University a inda ya karasa karatun shi na wani fanni da ya shafi zamantakewar al'umma a Oxford University a shekara ta 2015 to bayan nan ne ya je karanta General Management Program mana yadda ake tafiyar da shugabanci da jagorantar al'umma a fadade a wancan lokaci shi yayi wannan a Harvard University a Harvard Business School shi ma kuma a shekara ta 2011 kaga shekara kusan zan iya cewa tare kenan da suka gabata saboda haka in ka lura da kyau za ka ga tun daga lokacin da ya taso tun da yana karami har zuwa lokacin da ya zama sarki bai zauna ba ko dai ana karatu ko dai ana aiki da sauran abubuwa makamantan waɗannan su waɗannan su ne a takaicen takaitawa makarantun da ya yi kafin ya samu kanshi a matsayin wato mai faɗa a ji ta ɓangarori da dama musamman ta ɓangaren abin da ya shafi daidaita al'umma sulhu a tsakaninsu tabbatar da adalci a cikin bainar jama'a da sauran abubuwa makamantan waɗannan.
Dokta bai yi aikin gwamnati ba bayan wannan tarin karatuttuka?
Ya yi ayyuka da dama misali idan ka duba za ka ga akwai NITEL wato hukumar sadarwa ta ƙasa a wannan lokaci ya yi aiki da ita inda ya zamanto wato manaja mai kula da dukkan yankunan birane na bangaren abin da ya shafi MTEL wato MTEL din nan shugaban bangaren abin da ya shafi daukan aiki da kuma horar da ma'aikata a wancan lokaci wannan ya samu wannan tagoma shine a lokacin da ya zamanto kwararre haka ce ya zamanto bangaren wayar salula kasa a lokacin da wayar salula ta hannu tana wuya to sai zamanto bangaren da yake kula da wayoyin salula na hannu shine shugaban wannan bangare gaba ɗaya na MTEL to aikin da ya fara yi kenan a farko sannan ya zamanto babban director ya zamanto kuma acting director a wani lokaci ta bangaren abin da ya shafi wato Nigerian Security and Printing and Minting Company inda ake buga takardu na musamman kamar irin su license kamar irin su abin da ya shafi wani company ne da gwamnatin tarayya ta kirkira Nigerian Printing and Minting Company wanda yana da alaka da babban bankin Najeriya na kasa a wancan lokaci to a wani lokaci ya rike makamai guda biyu yayi executive director sannan kuma yayi acting director a wannan babban company sannan bayan nan ya taba zama permanent commissioner wato commissioner na dindindin ta bangaren abin da ya shafi Kaduna State Independent Electoral wato commission ma'ana wato hukumar zabe mai zaman kanta wato ya zama permanent commissioner a wannan lokaci a shekara ta 2015 a wannan lokaci zuwa shekara ta 2017 to bayan nan ne aka ga kwarewar shi da kuma ficen da yayi da kuma yanayin yadda ya gaji mahaifin shi ta bangaren abin da ya shafi ilimin addini da kuma ilimin zamani sai aka masa sarauta ta gidansu wato magajin garin Zazzau a wancan lokaci sannan bayan nan ne yana kan wannan matsayi ne ya zama babban ambassador a kasar Thailand wanda ya hada da yankin Myanmar din nan da sauransu wannan ya tabbata saboda irin gudunmuwar da yake badawa a zahirance da kuma a badanance ta bangaren abin da ya shafi hudda da jama'a na kusa da shi da waɗanda suke ma nesa da shi shi mafi yawancin lokuta zaka ga al'amarin shi yana da ban mamaki saboda wasu zaka ga cewa idan sun kai wani babban matsayi zaka ga cewa ɗan tsararren mutane ne kawai suke mu'amala da shi amma shi sarki na yanzu yana daga cikin abin da yake ba mutane mamaki cewa baya da mantuwa idan ka taba yin aji ɗaya da shi a primary ko secondary ko kun hada aji ko kun hada wani course a jami'a to bai mantawa da kai zaka ga sunanka nan ya sani kuma yana bincike ga ina ne wannan nan yake sannan musamman ma lokacin da ya zama sarki a ranar 7 ga watan October din nan na shekara ta 2020 din nan ya zamanto ya bude kofar shi yace duk jama'ar da ya sani da waɗanda ma suka san shi bai san su ba kofar shi ko da take su zo su kawo shawarwarin yadda za a ciyar da wannan masarauta gaba to yana daga cikin ayyukan da ya yi a takaice kamar yadda na ba da bayani a yanzu
wato yana can yana matsayin jakada a Thailand da kuma wato waccan ƙasa da aka ce ya hada guda biyu na Myanmar sai kuma aka ba shi ya samu wannan sarauta wato yana kan kujerar ambassador ne ya samu wannan kujerar
to wasu sun ce abin da ke faruwa shine ya ma sauka daga ambassador din amma kuma ya ci gaba da harkokin shi na businesses wato harkokin shi na kasuwanci tsakanin shi ya kan je China ya kan je Thailand din ya kan je wasu kasashe daban-daban saboda yana daga cikin dabi'unsa baya son ya dogara da aikin gwamnati to shi yasa bayan ya sauka daga kan wato baya dai kasar aka dauko shi kamar yadda ya faru ga wasu sarakuna a kasar ka dauko shi zama to daga cikin yan takara da aka lissafa har ya zama sarki a wannan 7 ga watan October din da nake magana
yanzu akwai wani abu da sabon sarki yayi wanda za a fara kallo a matsayin sabon sarki kamar yadda ka buga misali da maganar bude kofa ga al'umma da sauran waɗanda aka taɓa yin aji
yana daga cikin abubuwan da yayi na farko shine jawo jama'ar sauran gidajen sarauta kaga shi kusan za a iya cewa gidansu bai karbi sarautar Zazzau ba tsawon shekara 100 da suka gabata so shi ne yanzu ya zamanto sarki daga gidan sarautar Mallawa to ganin wannan sai babban abin da ya fara yi shine ya jawo mutanen da ke sauran gidajen sarautun da waɗanda suka dade ma suna yi da waɗanda suka dade ma ba su yi ba duk ya jawo su sarki da ba a yin sarki sai guda daya ba a yin sarki biyu ba a yin sarki uku sarki ɗaya ne a masarauta in ba ka manta ba akwai manya-manyan da suka zo suka masa mubaya wadanda suna daga cikin wadannan gidaje sanannu ko in ce fitattu ka wasu ma sun shiga cikin yan takara zan baka misali kaman Alhaji Manar Jafaru ya zo yayi mubaya duk da cewa ana tunanin kaman shine ma zai zama sarki kuma yana daga cikin wadanda suke neman wannan kujera amma duk da haka ya kaskantar da kanshi ya aje abu a mahallinsa yadda da kaddara ya je yayi mubaya mu wannan sarki to wannan yana daya daga cikin abu muhimmanci gaba da ya jawo masarautar Zazzau tun kafin ma a ce tafiya ta nisa bayan nan kuma ya samu karbuwa a sauran masarautu saboda idan ka lura da kyau zaka ga har yayi rangadi ya je har fada sarkin musulmi ya je wurare daban-daban ya je Kano da sauran su
sai aka kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyi masu alaka da wannan wato game da gidajen sarautar Zazzau yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da wakilinmu a Kaduna Isa Lawan Ikara sai kuma injiniyan mu na yanzu Haili Hailu ni Ibrahim Kalamu Si Garba ke cewa sai makon gobe
yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
Kungiyar kwallon kafar PSG ta kasar Faransa ta nada tsohon kocin Tottenham da Southampton Mauricio Pochettino a matsayin sabon mai horar da ƴan wasanta. Pochettino dan kasar Argentina mai shekaru 48 ya maye gurbin Thomas Tuchel inda ya rattaba hannu a kwantaragin da zai karkare a ranar 30 ga watan Yuni shekara ta 2022 tare da zaɓin ƙarin shekara ɗaya. Pochettino ya yi zama dan wasan kungiyar ta PSG tsakanin shekarun 2001 da 2003. Yana kuma zaune ne ba aiki tun sa'ar da ya raba gari da Tottenham a watan Nuwamban shekara ta 2019. Ko bayan kocin kuma kungiyar ta PSG tana zaurarin samun aron dan wasan Tottenham Dele Alli wanda ya fara buga wasan Premier karkashin Pochettino. Yanzu haka kungiyar ta PSG tana ta uku ne a teburin gasar Ligue 1 ta kasar yayin da take shirin karawa da Barcelona ta kasar Spain a zagayen 16 na gasar zakarun Turai a watan Fabrairu. A kungiyar ta Tottenham kuma mai horar da ƴan wasan kungiyar Jose Mourinho ya bayyana bacin ransa akan halayyar wasu ƴan wasansa uku da suka taka dokokin coronavirus ta hanyar halartar shagalin bikin Kirsimeti. Wani hoto da aka wallafa a shafin sadarwa na Facebook ya nuna ƴan wasan kungiyar Eric Lamela da Sergio Reguilon da kuma Giovanni Lo Celso a wurin wani shagalin biki. Kungiyar mata Tottenham ta fitar da sanarwa tana Allah wadai da halayyar inda take kuma za ta dauki matakin da ya dace. Dan wasan tsakiya na kungiyar Barcelona ta kasar Spain Philip Coutinho zai tafi jinyar rauni da ake sa ran zai kwashe tsawon watanni uku bai buga wasa ba. An yi wa dan wasan dan kasar Brazil mai shekaru 28 tiyata ne a gwiwar kafarsa bayan da ya fita yana dingishi a wasan da Barcelona ta yi kunnen doki da Eibar da ci 1-1 a ranar Talatar da ta gabata. Coutinho wanda ya kwashe tsawon kakar wasanni da ta gabata a kungiyar Bayern Munich ta kasar Jamus a zama aro ya bugawa Barcelona wasanni 14 a wannan kakar wasannin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaidan Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki a jamhuriyar Niger Mohamed Bazoum zai kara da tsohon shugaban Niger Mohamed Usman a zagayen zaben shugaban kasa na biyu da za a yi a watan Fabrairu bisa ga sakamakon zaben zagayen farko da hukumar Sani ta sanar a yau Asabar. Cibiyar da ke ban diddigin annobar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins da ke Amurka ta ba da rahoton mutane sama da miliyan 84 suka kamu da cutar COVID-19 a fadin duniya a yau Asabar. Har yanzu Amurka ce ke kan gaba a yawan masu cutar fiye da wata ƙasa da mutum sama da miliyan 20 da suka kamu da cutar. Kusan kashi ɗaya cikin hudu na waɗanda suka kamu da cutar a duniya. India kuma ita ce ta biyu da adadi fiye da miliyan 10 daga nan sai ƙasar Brazil mai miliyan 7.7.
Madalla, to kafin mu sallama muna taya babban sakatare a ma'aikatar raya karkara ta jihar Sokoto Malami Ladan akan aure da ƴaƴansa biyu Khadija Malami Ladan da Fatima Malami Ladan wanda za a yi gobe Lahadi 3 ga watan Janairu shekarar 2021 a Sokoto. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wannan sabon shirin misali karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana sai sa madadin Maryam Dauda da kuma gabatarwa sai kuma Hailu Haili da ya ba umarni ni ji da Chadi ke cewa ku ta gajiya ma assalamu.